الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkanin dangi na yau amma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 17 ga watan sha'ban shekara ta 2437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 24 ga watan 5 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Sunanul Usul ila mabahithi ilmi al-usul fi tauhidillahi wa tibai rasul na Sheikh al-Imam Hafiz ibn Ahmad ibn Ali al-Hakimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am kamar ni wai hukuncin wanda ba shi da ladabi rashin ladabi haramu ne yin ladabi wajibi ne akwai yin ladabi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai yin ladabi ga manzansa akwai yin ladabi ga mahaifa akwai yin ladabi ga malamai akwai yin ladabi da abokan zama wanda kowane daya yana da haƙƙi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana dan haka dai a takaice yin ladabi wajibi ne rashin yin ladabi haramu ne na'am wato wai wani gulaguro ne yake ba da damar ajiye azumi shi ne gulaguron da ya halatta a yi kasarun sallah domin a ka'ida duk tafiyar da za a iya kiranta gulaguro a al'adance to ita ce tafiyar da ya halatta a yi kasarun sallah kuma tafiya ce wadda ya halatta mutum ya ajiye azumi amma duk tafiyar da ba za a kiraye ta gulaguro za a iya cewa wane ya tafi unguwa to baya halatta mutum ya yi kasarun sallah kuma baya halatta ya ajiye azumi a cikin wannan tafiya wani misali mutum ne yake da mata biyar bai san da cewa ba yin sama da mace guda haramu ne ya zo birni ya ji wa'azi an ce masa iya abinda Allah ya halitta ma muminai na mata shi ne bakin iya mutum ya auri mace hudu to shi kuwa yana da biyar kafin ya koma gida ya je ya rage daga cikin adadin matan nasa sai Allah ya masa rasuwa a kan hanya waɗannan mata nashi guda biyar shin za su ci gadansa ko yaya za a yi anan abinda muke so mu sani wanda na farko sune za a lissafa a matsayin matai wannan wanda ta karu ta biyar kin ba matai shi bace sai a lissafa wace ce ta farko wace ce ta biyu wace ce ta uku wace ta hudu inda a ce Allah ya kaddara komawar su gida to da iya abinda za a yi a cikin wannan mata biyar sai ya zabu gudiyar rabu da daya an gane ku sai ya zabu hudu sai ya rabu da daya to kafin ya koma gida Allah ya masa rasuwa kenan dan haka wannan hudun na farko sune matan shi wannan karin ta biyar din ba matan shi ba ce ba domin ba ta halatta ba na'am kamar ni kiran mutumin asadula a makabarta wannan yana nuna cewa baka san ba ma abin da ya kai ka makabarta a kiraye ka a waya a makabarta kuma har ka dauka kana ka koma gefe kana wata jira ta daban shi al'amari na jana'iza al'amari ne wanda yake ya kamata mutum ya bado hankalinsa da tunaninsa ya san menene ya kawo shi kuma bai ma dace ba za ka shiga makabarta ka bar wayarka a buɗe saboda wuri ne wanda ake buƙatar ka tattaro tunaninka gaba ɗaya ka san menene ya kawo ka kamar yanda lokacin da za ka tafi ka je masallaci abinda ake da buƙata ka rufe wayarka domin so ake ka tattaro tunaninka gaba ɗaya zuwa ga Ubangijinka subhanahu wata'ala wanda ka zo domin ka gana da shi don haka shagala ne ya zamanto mutum ya bar waya a buɗe lokacin da ya zo masallaci ko lokacin da ya shiga makabarta ba ma wayar makabarta ba ba ma masallaci ba so da yawa in ana taro da wasu manya za ka ga mutum ya riga wayar shi to da riya waya lokacin da kuke taro da wasu da lokacin da ka zo ganawa da Ubangijinka da lokacin da ka zo makabarta saboda wani al'amari mai girma shi ne al'amarin mutuwa a ina ne ya fi dacewa mutum ya riga wayar shi don haka kafala ne ka ga mutum wai a makabarta ana kiran shi yana ɗagawa yana haye koma gefe yana kira bai san abin da ya kashi ba kamar ni kamar sharda to sharda ne ibada sanannu ne kamar yadda ya gabata a darasinmu ibada tana da sharda guda biyu ba ta karɓuwa sai in sun tabbata sharaki na farko shine yi dan Allah ma'ana tsarkake niyya duk abinda za ka aikata na ibada ya zamanto ka aikata shi da nihin neman sakamako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama ba dan wani ya gani ya yaba ko dan wani ya ji ya fada kuma ba dan neman wani amfani wanda yake na rayuwa kuma ba dan kar a ce wani baya yi ba abu na biyu shine al-mutaba'a tsantsar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda za ka aikata mai sunan ibada ka tabbata ya dace ma karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili akan waɗannan sharuɗa guda biyu ayar da ke ƙarshen suratul kahf faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada ashahid faly'amal amalan salihan ya aikata aiki managarci duk wanda ya zamanto na kaunar haɗuwa da ubangijinsa aljanna ta zamanto makomarsa Ubangiji ta'ala ya ce faliya amal amalan salihan ya aikata aiki nagari aiki nagari baya kasancewa dole sai ya kasance a ilmance menene ilimi shine yi akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komin tsarkin niyya in baka dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba a kiran shi aiki nagari yanzu misali mutum ne ya tashi ya tsarkake niyya zai yi sallah ta la'asar sai raka'a takwas wannan raka'a takwas da yi a matsayin sallah ta la'asar za mu ce ya yi aiki na gari da yi ba me yasa saboda bai yi ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu domin iya abin da ya karantar da mu sallah ta la'asar raka'a guda ce ko kuma misali yanzu azumi da muke tunkara azumi na Ramadan saboda kyawun niyya kafin azumi ya kama da kwana biyar ko sati guda shi sai ya tarihu shi ya fara wannan zamu ci yayi aiki na gari bi aiki na gari domin ba a daukan azumi da sunan azumi na Ramadan dole sai an tabbatar da cewa an ga wata shine yace fali amal amalan salih sai yace wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada ya daidaita wani wato tare da bi wani wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada ya daidaita wani a cikin bautar ubangijinsa ma'ana ya aikata wani aiki na ibada da sunan cewa wani ya gani ya fada ko ya je ya yaba ko kuma neman wani amfani wanda yake na duniya ya sarkake niyya yayi dan Allah dan haka dai a takaice waɗannan sune sharuɗa na ibada wanda ibada ba ta amsuwa dole sai in ta cika waɗannan sharuɗa a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama fasalin da ke bayani game da ma'anar ibada da kuma bayani game da wani kaɗan daga cikin nau'ika na ibada da cewa duk wanda ya sarrafa wani abu na ibada ga wurin Allah subhanahu wa ta'ala tabbas ya yi shirka ma'ana a takaice ya zama shirki ya zama wajibi a kan shi ya dawo ya jaddada musuluncinsa ma'ana ya tuba idan ko ya saki wuri ya kure masa ya mutu akan haka to makomarsa butacce kamar yadda Ubangiji ta'ala ya yi alkawari akan haka cewa duk wanda ya mutu yana shirka sakamakonsa shine wutar jahannama a gobe kiyama a takaice dai bayani ya gabata akan wannan babi za mu tashi fasali na gaba قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر وبيان كل منهما والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير او لدفع الشر او عند اي غرض لا يقدر عليه الا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو او المعظم او المرجو في الغيب سلطانا به يغفله على دمير من إليه يخزر وثاني شرك أصغر وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار ما لم الله يجيك أنسى كيف أتى هو الشرك نوعاني وتشين كتشي وفصل malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan fasli ne na musamman fi bayani ziddin tauhid wato game da bayanin abinda yake shiyanci tauhidi idan aka ce kishiya shi ne abinda ba sa iya haduwa kamar yanzu misali idan ka ɗauki ruwa menene kishi idan ka ɗauki wuta menene kishiyarta ruwa da wuta ba sa iya haduwa a cikin tasa guda to haka tauhidi da shirka ba sa haduwa an gane ko idan daya ya samu gun zama to daya dole ya barbo shi ne yace fi bayani ubuddin tauhidi wato game da bayani na abinda yake shiyanci tauhidi sai malam yace wa huwa shirk wato shi ne haɗa bautar Allah da wani wa kaunuhu yanqasimu ila qismai da bayani game da cewa ita shirka wato ta kasu kashi biyu akbar akwai shirka babba mai fitar da mutum daga cikin addini wa asghar akwai kuma karama wanda ba ta fitar da mutum daga cikin addini sai dai babban laifi ne wanda babu wani laifi sama da shi. Ta fi zina, ta fi shan giya, ta fi kisan kai, ta fi sata. Sai ya ce wa bayani kullum min huma, wa bayani kullum min huma, wato da bayani game da kowane ɗaya daga cikinsu, da ita babbar shirkar da karamar shirkar. A takaice insha Allah za mu samu bayani game da kowane ɗaya daga cikinsu. Shi ne malam ya ce wa shirku nau'ani, wato ita shirka malam ya ce kala biyu ce. Kafin mu shiga bayani game da wato nau'ikanta, ya kamata mu san ma'anar me ake nihi da ashirk, wato a larabci, sannan kuma me ake nihi da ashirk a shar'anci. Kalima ta ashirk a yaren larabci shine suke faɗa at-taswiyatu baina shay'ain, wato daidaita tsakanin abubuwa biyu su zamanto daidai, ba wanda ya darauni, shine ake nihi da ashirk. At-taswiyatu baina shay'ain, daidaita tsakanin abubuwa biyu, kar wanda ya zarce kowane. Kamar misali, yanzu idan ka ɗauki takalmi na kafar dama, an taɓa bambanta shi da na kafar hagu, idan ka haɗa su daidai suke. Katanar takalmi, an taɓa yin wata ta ɗara wani, don haka ake kiranta ashirak, domin kalima ta ashirk shine wato daidaita tsakanin abubuwa guda biyu. Don haka akwai nau'i na kasuwa wanda ake kiran shi ashirika, sosote kenan. Me ake ni sosote? Ka kawo hannun jari, shi ma ya kawo hannun jarinsa, shi ma wancan ya kawo hannun jarinsa, a haɗa a yi kasuwa. In aka yi kasuwa, abinda aka samu na riba a raba, kowa a bashi gwargwadon hannun jarinsa. In asara aka samu, hallo a dawa asara, kowa gwargwadon hannun jarinsa. A ga yanzu misali, na kawo miliyan guda, ka kawo miliyan guda, an hada ana kasuwa, an ci riba ta jika ɗari. Idan za a raba wannan riba, nawa nawa za mu yi? Ka bi jika 50-50 za mu yi. Ba za ka ce ba kai 60 za ka ɗauka, ko 70 ni ka ba ni 40. Me yasa? Saboda daidai muke. Yanda kake da hannun jari miliyan ɗaya, ni ma hannun jari na miliyan ɗaya. Don haka in aka ce ashirk shine at-taswiyatu baina shay'ain, daidaita tsakanin abubuwa biyu, ya zamanto ba wanda ya ɗara wani a cikinsu. A shar'ance, idan aka ce ashirk, kamar yadda malamai suka faɗa, taswiyatu ghayrillahi billahi fi ma huwa min khasa'isihi subhanahu wa ta'ala, taswiyatu ghayrillahi billahi fi ma huwa haqqun lillahi, ko kuma fi ma huwa min khasa'isihi subhanahu wa ta'ala, daidaita wani Allah da Allah a cikin abinda yake haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke kwantacce, ko kuma cikin abubuwan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kwanci kansa da su, ka kawo wani ka tarar da shi tare da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan shi ne ake nihi da ashirk. A ƙarƙashin wannan tarifi da malamai suka yi na cewa taswiyatu ghayrillahi billahi fi ma huwa min khasa'isillahi subhanahu wa ta'ala, daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake yake banta da Allah subhanahu wa ta'ala, a ƙarƙashin haka za mu fahimci cewa shirka tana kasancewa a cikin abubuwa guda uku. Farko, tana kasancewa a cikin rububiyya. Shirka a cikin rububiyya shine ka dangana ma wani abu daga cikin al'amura waɗanda suke na rububiyya. Akwai khasa'isul rububiyya, abubuwan da suka keɓanta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ayyukansa. Misali, halittar halittu, kashewa da rayawa da azurtawa da talautawa da janyo amfani da ije tsanani ko yayi shi, da saukar da ruwa daga cikin gizagizai, da fitar da tsirrai daga cikin ƙasa, waɗannan duka kasaisun rububiyya ne, abubuwa ne waɗanda suka keɓanta da Ubangiji subhanahu wata'ala, domin ba wanda ya isa ya halicci halitta in banda Ubangiji subhanahu wata'ala. Hakanan azurtawa, hakanan talautawa, hakanan kashewa, hakanan rayawa, hakanan janyo amfani ko ije tsanani ko yayi shi, wannan gaba ɗaya abubuwa ne waɗanda suke hannun Allah subhanahu wata'ala. A duk lokacin da mutum ya yi da'awar cewa akwai wani wanda ke halitta banda Allah, ko ya yi ƙudirin akwai wani wanda ya isa ya azurta wani banda Allah, ko akwai wanda ya isa ya talautar da mutum, ko wanda ya isa ya janyo amfani, ko wanda ya isa ya ije tsanani, ko ya yaye shi banda Allah, to wannan mutum ya yi shirka a cikin rububiyya. Ka ɗauki wani haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala, ka sarrafa shi ga wani bawa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, ya ayyuhan nasu zukuru ni'matallahi alaikum, hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard, la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Ubangiji ta'ala ya ce, ya ku jama'a, uzkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imomin Ubangijinku da ya jaddada muku. Sai ya ce, hal min khaliqin ghayrullahi, shin wai akwai wani mai halitta banda Allahn da yarzuqukum, ke azurta ku minas sama'i wal ard, daga sama da ƙasa? Akwai wani mai halitta banda wannan Ubangiji wanda ke saukar da ruwa daga cikin girgije, wanda ke fitar da tsirrai daga cikin ƙasa? Sai ce, la ilaha illa huwa, babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi. Sai ce, fa anna tufakun, ta kaka ake juyar da ku daga gaskiya bayan bayyanarta. Kaga wannan yana nuna duk wanda ya ɗauki wannan haƙƙi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sarrafa ga wani, ma'ana ya yi ƙudirin cewa akwai wani wanda ya isa ya halicci halitta banda Allah, to wannan ya yi shirka a cikin rububiyya. Kuma haka can Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul Rum, Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum, hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay, subhanahu wa ta'ala amma yushriku. Ubangiji ta'ala ya ce, Allahu allazi khalaqakum, Allahn da ake kiran ku zuwa bauta masa shine Ubangijin da ya halicce ku ya samar da ku daga babu, wa razaqakum kuma shine Ubangijin da ya azurta ku, kuma yumitukum sanan in ajalin ku ya kai shine ke karɓar rayukan ku, kuma yuhyikum sanan kuma in kiyama ta yi shine zai rayar da ku ya sakauta muku da irin ayyukan ku. Sai ya ce, hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay, shin wai a cikin allolin ku da kuke bauta musu kuma bayan shi subhanahu wa ta'ala akwai wanda ya isa ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka zana, halitta ko azurtawa ko kashewa ko rayawa? Hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay, sai ya ce, subhanahu, sarki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da abin da bai dace da shi ba, wata'ala ya ɗaukaka matsayin shi ya wuce a ce yana da abokin tarayya, shine ya ce wata'ala amma yushriku. Sannan shirka tana iya kasancewa a cikin al-asma'u was sifat. A cikin al-asma'u was sifat shine ka daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake na sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma sunayensa. Alaikum. Ka ɗau wata sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka ba wani bawa, ko ka ɗau suna daga cikin sunayen shi ka ba wani bawa, ka ce kuma ka yi ƙudirin cewa da shi da Allah daidai suke a cikin wannan suna ko a cikin wannan sifa. To wannan shirka ne a cikin al-asma'u was sifat. Yanzu misali, idan ka ɗauki sanin gaibi, sanin abin da ke ɓoye, sanin abin da ke ɓoye sifa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya yi da'awar sanin abin da yake fake, to wannan ya yi da'awar wata sifa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya ce shi ma yana da wannan sifa, ya daidaita kanshi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. ko kuma misali fitar da bawa daga cikin tsanani, kaga wannan sifa ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Duk wanda yayi da awar yana iya fitar da bawa daga cikin tsanani, to wannan ya dauki sifa ta Ubangiji subhanahu wataala ya ba kanshi. Ko wanda zai yi da awar misali kamar ji nashi ya ce daidai yake da jin Allah, kamar yanda waɗanda al-mushabbiha suke kamanta Ubangiji subhanahu wataala da bayinsa, suna faɗa inna lillahi sam'an ka sam'ina wa lahu basaran ka basarina, wai Allah yana da ji kamar yanda muke ji, yana gani kamar yanda muke gani. Kaga anan sun daidaita kansu da Ubangiji subhanahu wataala a cikin sifofin da suke kebanta da shi. Bayan ya faɗa mana laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, to dan haka shirka a cikin al-asma'u was-sifat kenan shine a ɗau suna ko sifa na Ubangiji subhanahu wataala a ba wani bawa daga cikin bayinsa. Sannan nau'i na uku, shirka a cikin uluhiyya. Shirka a cikin uluhiyya shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wataala, ma'ana ibada. Mutum ya ɗauki wani abu mai sunan ibada ya sarrafa ga wani Allah subhanahu wataala, misali sallah ko azumi ko addu'a ko neman istighatha shine fita daga cikin tsanani, ko yanka ko addawar ko almahabba shine kauna, kauna wadda take ta ƙarshe, ko kwaɗayi ko kuma tsoro da sauransu. To waɗannan gaba ɗaya ibada ce wadda ba wanda ya cancanta a sarrafa masa face Ubangiji subhanahu wataala. Dan haka duk wanda ya dauki wani abu mai sunan ibada ya sarrafa ga wani Ubangiji subhanahu wataala, to wannan yayi shirka a cikin uluhiyya. Dan haka Ubangiji ta'ala na faɗa, wa minan nasi man yattakizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Ubangiji ta'ala na faɗa, daga cikin mutane akwai wanda ke rukun andadan wasu kishiyoyi, ma'ana ya rike su a matsayin alloli ne yana bauta musu min dunillahi kuma bayan Ubangiji subhanahu wataala. Yuhibbunahum ka hubbillah, suna kaunar waɗannan allolinsu ka hubbillah kamar yanda suke son Allah, ma'ana sun daidaita son Allah da son waɗannan gumaka nasu. Sai ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah, waɗanda suka yi imani su suka fi kowa tsananin ƙauna ga Ubangiji subhanahu wataala. Kaga anan ya kafirtar da su kasancewar sun daidaita Ubangiji subhanahu wataala wato da bayinsa a cikin abin da yake haƙƙi ne ke bantacce ga Ubangiji subhanahu wataala, shine ƙauna almahabba. Dole ne ya zamanto san Allah subhanahu wa ta'ala shi ke sama da san kowa da kowa. To shi ne a nan wato malam ya ce wa shirku nau'ani, ya ce ita shirka nau'ani, malam ya ce kala biyu ce. Wa shirkun akbaru, malam ya ce akwai shirka wadda take babba, malam yace bihi khuludun nari, a sababin wannan shirka khuludun nari wato dawwama a cikin wuta ke cancanta akan bawa, idlayu kubaru, domin ita shirka babba kwata kwata ba a gafararta. Idan mutum ya mutu yana bauta ma wani Allah subhanahu wataala, to Allah yayi alƙawarin ba zai gafarta masa ba. Tun anan malam ya bayyana mana wato girman hadarin wato babbar shirka, yanda ita babbar shirka wato akwai abubuwa guda biyar waɗanda suke nuna wato muninta da hadarinta. Farko dai anami malam ya faɗa cewa ya fa shirkun akbaru, babbar shirka malam ya ce bihi khuludun nar, wato a sababinta ne can dawwama a cikin wuta wato ke cancanta akan bawa. kaga hadari na farko daga cikin hadari wanda yake na babbar shirka, duk wanda ya mutu yana hada wutar Allah da wani, to makomar shi ita ce wuta har abada. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai fitar da shi ba, kamar yanda Ubangiji ta'ala na faɗa a can cikin suratul ma'ida. Ubangiji ta'ala na faɗa, laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masihu ibn maryam wa qala al-masihu ya bani isra'ila a'budu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Ubangiji ta'ala yace laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masihu ibn maryam, tabbas waɗanda suka ce Isa ɗan Maryam wato Allah ne wanda ya cancanta a bauta masa, Ubangiji ta'ala ya ce tabbas masu wannan faɗa sun kafirta. Wa qala al-masihu, shi kansa annabi Isa alaihi salam ya faɗa ga mutanansa, ya ce ya bani Isra'ila, ya ce ya ku shikokin Yaqub, ya ce ibudullaha rabbi wa rabbakum, ku kadaita Allah Ubangijinku Ubangijina a cikin ibada. Sai ya ce innahu man yushrik billahi, lalle yanda al'amarin yake, duk wanda ke hada bautar Allah da wani sai ka kaddara wa mata ala zalika, ya mutu akan haka bai tuba ba, faqad harramallahu alayhi aljanna, tabbas Allah ya haramta masa aljanna. Wa ma'wahu an-nar, makomarsa ita ce wuta. Wa ma lizzalimina min ansar, Ubangiji ta'ala ya ce mushrikai ba su da wasu mataimaka da za su hana Allah ya azurtar da su a gobe kiyama. Shi ne anan malam ya ce bihi hududun nar, a sababin wannan shirka wato bawa ke dawwama a cikin wuta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, hadisi ne ingantacce na cikin sahihul Bukhari, riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda, ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar, duk wanda ya mutu yana hada bautar Allah da wani to makomarsa wuta ce. Abdullahi dan Mas'ud yace ni ko kuntu ana, ni ko sai na faɗa, wa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna, duk wanda ya mutu baya hada bautar Allah da wani to makomar shi aljanna ce. Mafhumul mukhalafa, tunda an ce duk wanda ya mutu yana shirka makomar shi wuta, to duk wanda ya mutu baya shirka makomar shi aljanna ce, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, hadisi ne ma al-Qudsi, Ubangiji ta'ala da kanshi ya faɗa, yake cewa ibn adama innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, ya ibn adam law balagat dhunubuka anana as-samaa thumma astaghfartani ghafartu lak, ya ibn adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma ataitani thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira. Shine malam yace izlayu bukuru, yace domin ita shirka wato ba a gafararta, in mutun ya mutu yana shirka Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya gafarta masa, wannan kenan hadarin ta da biyu, duk wanda ya mutu yana hada bautar Allah da wani to Allah yayi alƙawarin baya gafarta masa, kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, lalle Ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani, amma yana gafara, yana gafarta duk abin da ke koma bayan shirka ga wanda ya so. Duk laifin da zaka samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala in dai ba shirka bane, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana iya yafe ma bawansa kai tsaye, kamar yanda a hadisin da muka karanto yake cewa ibn adam ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya, lalle da zaka zo mun da cikin kasa da kurakurai gaba daya cikin kasa a ce zunubin ka ne na kai kadai, kuma laqitani la tushriku bi shay'a, sannan ka hadu da ni baka hada bautata da wani, Ubangiji ta'ala yace la ataituka bi qurabiha maghfira, Ubangiji ta'ala ya ce na rantsi da girma na da buwaya ta zan zo maka da cikin ƙasa da gafara. Kaga wannan yana nunawa shirka ita kadai ce laifin da Allah baya gafarta ma bawa, kamar yadda ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, lalle Ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani, sai ya ce wa yaghfiru, yana gafarta ma duna zalika, duk abin da ke koma bayan shirka liman ya sha ga wanda yake so. Don haka hadisi na cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, wato yake cewa a tani Jibril alaihi salam, wato Jibril alaihi salam wato ya zo mun fabasharani ya bani albishir din cewa annahu man mata min ummatika la yushriku billahi shay'a dakhala aljanna, duk wanda ya mutu daga cikin al'ummarka baya hada bautata da wani, Ubangiji ta'ala ya ce dakhala aljanna, makomarci ita ce aljanna. Takannas Allah ya aiko Jibrilu alaihi salam ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama albishirin cewa duk wanda ya mutu daga cikin al'ummarsa matsayin baya shirka, to makomar shi aljanna ce. Manzon Allah ya ce qultu wa in zana, Abu Dharr sai ya ce qultu wa in zana wa in saraka, nace ya manzon Allah koda yana zina yana sata, ala wa in zana wa in saraka, manzon Allah yace koda yayi zina koda yayi sata in dai ya mutu baya shirka, to makomar shi aljanna ce. Abu Dharr ya koma fada ga manzon Allah yace wa in zana wa in saraka, yace ya Rasulullahi koda yayi zina koda yayi sata, manzon Allah yace wa in zana wa in saraka, koda yana zina yana sata in dai ya mutu baya shirka, makomar shi aljanna ce. Abu Dharr ya sake maimaitawa karo na uku yace wa in zana wa in saraka ya Rasulullah, koda yana zina yana sata idan ya mutu baya shirka aljanna zai shiga, manzon Allah yace wa in zana wa in saraka ala ragmi anfi abi Dharr, manzon Allah yace koda yana zina koda yana sata, yace kai koda Abu Dharr bai yarda ba yace makomar shi aljanna ce in dai ya mutu baya shirka. Wannan hadisi yana nuna mana laifi ɗaya takne yake haramta ma bawa aljanna ita ce shirka. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce yake faɗa, yana cewa kowane annabi da Allah ya aiku, Allah ya masa alƙawalin addu'a ɗaya ɗaya amsassa, ya yi addu'ar a karɓa masa, li kulli nabiyyin da a watan mustajaba, manzon Allah ya ce kowane annabi daga cikin annabawan da Allah ya aiku, Allah ya masa alƙawarin addu'a ɗaya ɗaya cewa ya yi addu'ar a karɓa masa. Manzo Allah ya ce fata ajiyar kullu nabiyin da a wata, kowane annabi ya yi gaggauta addu'ar tasa ya yi an amsa masa. Sai ya ce wa inni ikhtaba'tu da'awati shafa'atan li ummati yawmal qiyama, ya ce kusan da cewa ni na ƙoye addu'ata don ceton al'ummata a ranar qiyama. Sai ya ce fahiya na ila tuni in sha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a, kusan da cewa cetona mai haɗawa da dukkan mutumin da ya mutu baya hada bautar Allah da wani, duk wanda ya mutu baya hada bautar Allah da wani. To Allah ya yi alƙawarin sai ya shigar da shi ƙarƙashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko da an shigar da shi wuta za a shigar da shi ne a azabtar da shi gwargwadon laifinsa, a ƙarshe ko mun kankantar tauhidinsa za a fitar da shi a kai shi aljanna. To shi ne anan malam ya ce bihi khuludun nar, ya ce dawwama a cikin wuta, kenan hadari na farko. Sai ya ce izla yughfaru, ya ce tunda ita shirka ya ce ba a gafarta, duk wanda ya mutu yana shirka Allah ya alƙawarin ba zai gafarta masa. Hadarinta na uku, babu wani zalunci a cikin dukkan zalunci sama da zalunci wanda yake na shirka, kamar yadda malaman suke faɗa annahu azlamu thulm, shirka ita ce mafi zalunci duk wani zalunci, wanda in aka ce zalunci shine dora abu a mahallin da bai dace da shi ba, duk abin da ka ajiye shi ba a mahallin da ya dace da shi ba, to wannan ka tauye shi, komai so ake a aza shi mahallin shi da ya dace da shi. yanzu misali ibada ina ne mahallin da ya dace da ita shine sarrafa ta ga Ubangiji subhanahu wata'ala dan ba kowa ba yake cancanta a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada sai wanda yake halittar halittu wanda yake kashewa yake rayawa yake azurtawa yake talautawa yake janyo amfani yake ije cuta duk wanda baya halittar halittu bai isa ba ya azurta ko ya talauta ko ya kashe ko ya raya ko ya janyo amfani ko ya ije tsanani to wannan bai dace ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada duk lokacin da ka dauki ibada ka sarrafa ta ga wani Allah subhanahu wata'ala to wannan kai zalunci babu zaluncin da yake sama da haka domin ka tauye haƙƙin Allah subhanahu wata'ala dan haka Ubangiji ta'ala ya faɗa inna shirka la zulmun azim lalle shirka wato zalunci ne wanda yake da girma wanda babu wani zalunci sama da shi haka Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam yace ya rasulullahi wani zunubi yafi kowanne zunubi girma a wajen Allah sai yace anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa shine da zaka sanya ma Allah kishiya alhadi shi ya halice ka ka dauki kishiya ka sanya masa a cikin hakke shi babu zalincin da ya wuce haka sannan hadarinta na hudu duk abinda mutum ya aikata na ibada ko shekara dubu mutum ya yana ibada daidai da kyautawar ido in ya hada bautar Allah da wani ya mutu akan haka bai tuba ba wannan ibada ta shi ta shekara dubu gaba ɗayan ta tasiri ko shekara dubu mutum ya yana bauta ma Allah idan ya hada bautar Allah da wani ya mutu akan haka bai tuba ba to gaba ɗayan wannan ibada ta shi tasiri kamar yanda aka tauna mana tsakuwa dan aya ta ji tsoro Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratu Zumar wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin Ubangiji ta'ala yace wa laqad uhiya ilayka tabbas wato an turo sako zuwa gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qablika irin sakon da aka aiko ga waɗanda suka gabace ka na annabawa wanda Allah ya faɗa tun a cikin suratul an'am da ya zanu annabawansa wajen 18 wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muslimin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullu min as salihin wa isma'ila wa yas'a wa yunus wa luqa wa kullan faddalna 'ala al 'alamin ubangiji ta'ala ya zanu wadannan annabawa guda 18 a karshe ubangiji ta'ala sai yake fada walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan manzanni nawa inda za su yi shirka da ni su mutu akan haka Ubangiji ta'ala ya ce la habifa ma kanu ya'malu da duk abinda suka kasance suna aikatawa gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya ce da yanzu walau ashraku la habifa anhum ma kanu ya'malu duk abinda suka kasance suna aikatawa gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya ce da yanzu to shine anan Ubangiji ta'ala yace wa ilal ladina min qablika an yi wannan sako zuwa waɗanda suka gabace ka na manzanni Ubangiji ta'ala yace da in ashrakta rantsuwa nake da girma na da guwayata Ubangiji ta'ala yace masa da in ashrakta in har ka saki ka hada bauta ta da wani kuma ka mutu akan haka la yahbatanna amalu Ubangiji ta'ala yace rantsuwa nake gaba ɗayan aikin ka wato zai zibi wala takunanna min al-khasirin kuma zaka zamanto daga cikin tababbi wanda makomar su wutace wannan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ake faɗa ma cewa inda zai hada bautar ubangijinsa da wani to gaba ɗayan duk aikin da ya aikata na ibada gaba ɗaya zai rubuce kuma zai zama daga cikin tababbi wanda makomar su wutace kaga anan ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai hada ubangijinsa da wani a cikin ibada. An gane ku? Aya ce kenan, akuwa ce ake taunawa dan aya ta ji zuru kenan. Anan ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai hada bautar Allah da wani, to shi kansa an ce inda zai yi shirka ya tabbata cewa gaba ɗayan ayyukansa zai zube, to ina ga mu? Wannan yana daga cikin hadarin shirka kenan, hadari wanda yake na hudu. Duk wani aiki da bawa ya aikata na ibada, koda ya kai aiki na shekara dubu, in ya hada bautar Allah da wani ya mutu akan haka bai tuba ba, to gaba ɗayan wannan aiki ya zube. Hadari wanda yake na biyar, wato duk wanda ya mutu, duk mutumin da ya hada bautar Allah da wani ma'ana ya zo da shirka wadda take babba, to tun nan duniya jininsa da dukiyarsa gaba ɗaya sun halatta. Jinin shi ya halatta a zubar da shi, kuma dukiyar shi ta halatta a maida ta zama ganima. To shi ne anan malam ya zana mana guda biyu, ya ce bihi hududun nari, ya ce a sababin babbar shirka hududun nari, bawa ke cancantar dawwama a cikin wuta. Sai ce izlalu gufaru, domin ita shirka babba, malam ya ce ba a gafarta ta, kamar yadda Allah ya yi alkawalin ba zai gafarta ma duk wanda ya mutu yana hada bautarsa da wani. Sai ya ce wa huwa ittikhazul abdi ghayra llahi, shi ne malam ya ce shi ne bawa da zai maida wani Allah niddan, wato zai maida shi a matsayin kishiya ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Bihi musawwiya, yana mai daidaita wannan wani Allah, bihi da Allah a cikin abin da yake haƙƙi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mubahi, yana kamanta shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga kenan da yace wa huwa ittikhazul abdi ghayra llahi niddan, wato shi ne bawa da zai maida ghairallahi wani Allah niddan, ya maida shi matsayin kishiya ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sawa'an mala'ika daga cikin mala'iku, ko wani manzo daga cikin manzanni, ko wani annabi daga cikin annabawa, ko wani salihin bawa daga cikin salihan bayi, ka maida shi wato matsayin kishiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine sai ya ce bihi musawwiya, yana mai daidaita wannan bawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mubahi, yana mai kamanta shi da shi. Kaga duk lokacin da zaka dauki wani abu mai sunan ibada ka sarrafa shi ga wani Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan ka daidaita shi da Allah subhanahu wa ta'ala, ka kamanta shi da shi. Kamar yadda muka yi bayani a baya, in ma a cikin rububiyya, ko a cikin al-asma'u was sifat, ko kuma a cikin wannan uluhiyya, duk wanda zaka dauki wani abu mai sunan ibada ka sarrafa masa, to wannan ka yi shirka a cikin uluhiyya. Duk wanda zaka dauki sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko suna daga cikin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka bashi wannan sifa ko wannan suna, ka yi kudirin cewa daidai yake da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sifa ko a cikin wannan suna, to wannan ka daidaita shi da Allah, ko kuma a cikin rububiyya kamar yadda muka yi bayani a baya. Shine ya ce wa huwa ittikhazul abdi ghayra llahi, shi ne bawa da zai maida ghayra llahi wani Allah niddan, ya maida shi a matsayin kishiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Bihi musawwiya, yana mai daidaita wannan bawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mubahi, yana mai kamanta shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya hakaito mana a ranar kiyama, lokacin da aka shigar da mushrikai cikin wuta, lokacin da suke jayayya tsakanin mabiya da waɗanda aka bi, suna la'antar juna, Ubangiji ta'ala ya hakaito mana qalu wa hum fiha yahtasimuna, sun faɗa a lokacin da suke husuma da juna a cikin wuta, za su faɗa tallahi in kunna lafi dhalalin mubin, za su fada su ce rantsuwa muke da ubangijinmu in kunna tabbas mun kasance da fi balalin mubin wato a cikin bata wanda yake mabayyani idan musawwiku li rabbil alamin yayin da muke daidaita ku da ubangijin halittu yayin da muke daidaita ku da ubangijin halittu kaga anan jamine ne suka daidaita allolin nasu da ubangijin halittu sun daidaita su ne a cikin ibada shi a cikin ibada amma sun tabbata duk gumakan da suke bauta ma ba sa halittar halittu ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa azurtawa ba sa talautawa kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sama'a wal absara ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون sun tabbatar da cewa gumakan su ba sa halittar halittu ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa azurtawa ba sa talautawa ba sa janyo amfani ba sa yi sanin sun rike su ne a matsayin cewa wai su ne tsani tsakanin su da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala su ne za su cece su a wajen Allah a gobe kiyama kuma in suna da wasu bukatu sai sun biyo ta kansu sannan Allah zai biya musu wannan bukatu nasu wannan shi ne daidaitawa da suka yi da wanda suka daidaita waɗannan gumaka da Ubangijin halittu shi ne iznu sawwikum li rabbil alamin yayin da muke daidaita ku da ubangijin halittu mun dauki haƙƙi na shi ibada mun ba to shine anan malam yace wa huwa ittikhazul abdi shine bawa da zai maida ghayrallahi wani Allah niddan a matsayin kishiya ga ubangiji subhanahu wataala bihi musawwiya yana mai daidaita wannan bawa da ubangiji subhanahu wataala mudahi yana mai kamanta shi da shi shine sai malam yace ya kusiruhu wato yana nufatar wannan bawa inda nuzulul durri wato lokacin saukar wani tsanani talauci ko rashin lafiya ko wani kunci ko wani firgici li jalbi khairin wato domin janyo wani alkhairi aw li daf'i sharri ko kuma domin ije wata mugunta a gane ko bawan da ka dauke shi ka maida shi a matsayin kishiya ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bawan da suke nufatar shi a lokacin saukar tsanani shine yace lijalbi khairi wato domin janyo wani alkhairi aw li daf'i sharri ko kuma domin ije tsanani kamar yadda galibi waɗanda suke bauta ma wani Allah Subhanahu wa ta'ala idan wani tsanani ya same su maimakon su fake zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai ya zamanto suna kiran wani Allah Subhanahu wa ta'ala wanda baya jin abinda suke faɗa wanda in ma ya ji bai isa ba ya fitar da su daga cikin wannan tsanani kamar yadda wannan shirka ce ta mushrikan farko Ubangiji ta'ala na faɗa وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرفتم وكان الإنسان كفورا وإذا مسكم الضر في البحر وبنجي تعالى يجي إذا ونزلني يا شافيك وأشكين تيكو وتغبوا إبن تتيكو تاموزا إجيا تروى وتغبوا ta kada jirgi yana tangal da su da abin da suka dauko na dukiya gaba ɗaya za su hallaka sun ga hallaka ido da ido ubangiji ta'ala yace ballaman tuduna duk wani wanda kuke roko wato ya fake illa iyahu ba kwa roƙon kowa sai ubangiji subhanahu wataala sai yace falan ma najakum ilal barri a arabtu idan ubangiji ta'ala ya tsiratar da ku ya sauke ku lafiya daga cikin teku aka je gabar teku aka sauka lafiya a arabtu ubangiji ta'ala ya ce sai ku gujire ba ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada wa kana al-insanu kafura ubangiji ta'ala ya ce shi irin na mutum ya kasance mai matukar kafirci ne ga ubangijinsa haka can ubangiji ta'ala ya fada fa idza rakibu fil fulki da Allah mukudsina la hudi falamma najahum ila al barri idza hum yushriku haka kuma ya koma fada wa idza gashiyahum mawjun kawulali da Allah mukudsina la hudi falamma najahum ila al barri faminhum muqtasid wama yajhadu bi ayatina illa kullu kattarin kafur to shirka ta mutanen farko in sun fada cikin tsanani ba sa kiran kowa banda Allah subhanahu wataala in kaga wato suna shirka shine a cikin hali wanda yake na yalwa sabani ga mushrikai na yau wanda su ba sa hada bautar Allah da wani sai sun fada cikin tsanani shine malam yace yafsiduhu inda nuzulul kufr shirka ta mutanen yau wanda su mutanen da suka wuce mushrikai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shirka su ta takaita ne a lokacin yalwa sai ana zaune lafiya amma da zaran an fada tsanani ba sa roƙon kowa banda Allah su kuma namu a yau sai sun fada cikin tsanani suke shirka a cikin yalwa ba sa yi amma da zaran sun fada shirka su ta kasance a cikin tsanani da yalwa an gane ku cikin tsanani da yalwa ana zaune lafiya shirka suke in sun fada tsanani maimakon su zarkake addu'a ba sa zarkake addu'a za su roki wannan Allah subhanahu wataala kamar yanzu misali mutumin da yayi tuntubi maimakon ya ce Allah gyara sai ka ji ya kama sunan wani can da ba kaga tsanani ne ya fada tsananin da ba wanda sai ya fitar da shi banda Allah maimakon ya kirayi Allah subhanahu wataala sai ya kirayi wannan Allah shi ne malam yace yaksiduhu na nufatar wannan mutum da yayi wannan bawa da yayi maida shi kishiya ga ubangiji yana nufatar shi inda nuzulul burri wato a lokacin saukar tsanani li jalbi khairi domin janyo wani alkhairi aw li daf'i sharri ko kuma domin ije wata mugunta in yana da wata bukata maimakon ya daga hannu kai tsaye roki ubangiji subhanahu wataala ba zai yi haka ba sai dai ya roki wannan wanda ya maida cewa wai tsani ne tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala sai ya biyo ta kanshi haka in wani tsanani ya same shi wata musiba talauci ko rashin lafiya ko wani kunci maimakon ya roki ubangiji subhanahu wataala ya yayi masa sai ya roki wannan Allah subhanahu wataala shine malam yace au inda ayi garabi yace ko kuma a wurin duk wata bukata la yaqdiru alayhi buqatar da ba wanda yake da iko akan biyanta illa al-malikul muqtadir face ubangiji wanda yake mamallakin kowa da komai al-muqtadir mai iko akan kowa da komai wanda ba abin da ke gagararsa domin duk lokacin da zaka roki wani bawa buqatar da ba wanda sai ya biya maka banda Allah to wannan ka maida shi cewa shi da Allah didi suke yanzu misali ai muna buƙatar wadata akwai wanda ya isa ya wadatar da mu ba wanda ya isa ya wadatar da bawa banda ubangijin da ya halice shi baka da lafiya waye sai ya baka lafiya ubangijin da ya dora maka wannan rashin lafiya idan ka roki wani Allah cewa ya baka lafiya to wannan ka ce shi da Allah ne da yake shine anan yace au inda ayi garabi yace ko kuma wurin duk wata bukata la yaqdiru alayhi bukatar da ba wanda ke da iko akan biyanta illa al-malik face ubangiji wanda yake mamallakin kowa da komai al-muqtadir mai iko akan kowa da komai duk bukatar da ba wanda ya isa ya biya banda Allah in ka roki wani Allah akan wannan bukata to wannan ka zama mushriki sai ya ce amma a ji alihi li zalika kalmar gobe tare da sanya ma wannan wanda yake roƙo kuma bayan ubangiji subhanahu wataala awil mu'azzami ko kuma wannan abin girmamawa wanda yake girmamawa a cikin zuciyar shi yake tsoron shi tsoron da ya fi wanda yake tsoron Allah awil marjuwi ko kuma wannan abin kauna wanda yana kaunar shi sama da yanda yake kaunar ubangiji subhanahu wataala shine yace fil gaibi ma ja'alihi fil gaibi subhana wato tare da sanya masa wani karfi wato a fake bihi ya faliku wanda wai ta hanyar wannan karfi ya faliku ala daniri man ilayhi yarzu wato wai shi wannan bawa yana tsinkayen abin da ke cikin zuciyar wanda ya fake zuwa gare shi. Haka suke kuzuri cewa in ka fada cikin tsanani ka kirayi wannan waliyin naka wanda ka sanya a gaba, wai in ka kiraye shi yana jin abin da ka faɗa kuma zai fitar da kai. Ai, kun yi wata hikaya wanda an yaɗa ta a kan Facebook, wanda wani malami daga cikin malamai a nan Nijar yake ba da hikayar wani wai suna tafiya da almajirinsa wai a kan teku. Shi malamin yake ce masa, shi waliyin nasu shehun nasu ya ce ya ringa kiran sunan shi, shi shehun yana kiran Allah shi kuma ya ringa kiran sunan shi. Wai suna cikin tafiya ba su nutse ba a kan tekun, sai shaidani ya zo sai ya ce masa, yaya za ka ringa kiran shi, kai ma ka kiraye Allah ban kamar yadda yake kira Allah. Wai da ya kiraye Allah kawai sai ya kawo zai nutse. Yana famar ya nutse ruwa zai cinye shi, sai malamin ya zo sai ya kama shi. Ya kama shi shi ne yake kare kayo wai yaushe ya ringa kawai ka ringa ya dan nasu shi kuma shi na zurfin wai ya ringa kiran Allah. To haka suke da wannan aqida cewa in ka fada cikin tsanani kar ka kiraye Allah, ka kiraye wannan shehun naka. In ka kiraye shi wai yana jin abin da kake fada, duk inda kake a fadin duniyar nan zai iya samuyar da kai. In ka koma a cikin irin waɗannan littattafai waɗanda suke hikayar su, sai ka ji wani ya wannan ya an haute ku zai fada jirgi zai wannan ya tun ya wannan ya bunsire, wai shehun ya mika hannu ya samu shi daga cikin teku ya kama sunan shi. To irin wannan abu ne wanda suna da aqidar shi akan haka, kamar yanda wani dan uwa yake faɗa mun akan haka, mota ce suke ciki a nan hanyar Kano, motar ta kurce za a yi hadari. Shi yana Allah gyara, Allah gyara, shi kuma abokin nashi cha yake shehuwa ne, shehuwa ne. Yace masa, wane ka kiraye Allah? Cha yake shehuwa ne. Allah ya kaddara wannan mota ta yi hadari. Mai kiran Allah ko kurzani, shi mai kiran shehu sai da ya karaya biyu. Da dama daga cikin motar mutuwa suka yi. Wanda yake faɗa mun wannan kisar har yanzu yana raye a kan wannan. To wannan aqida ce wadda an gina su a kan haka, in ka fada cikin tsanani kar ka kiraye Allah, ka kiraye shehunka. In ka kiraye shi yana ji kuma zai fitar da kai daga cikin wannan tsanani. To shi ne anan malam ya ce ma ajalihi, tare da sanya ma shi wannan lizali kalmar dubi, wannan wanda ake roƙo awil mu'azzami, ko wanda ake girmamawar ana jin tsoron shi sama da yanda ake tsoron Allah, awil marjuwi, ko kuma abun kauna wanda ana kauna ta sama da yanda suke kaunar Ubangiji. Fil ghaibi sulfana, suna sanya masa wani karfi a fake, bihi yabalihu ala damiri man ilaihi yarzau, cewa wai yana tsinkayen abin da ke cikin zuciyar duk wanda ya fake zuwa gare shi. In dai ka fake zuwa gare shi, duk abin da ka faɗa yana ji, ya san abin da yake cikin zuciyarka, kuma zai biya ma bukatunka. Haka suke da wannan aqida. Wannan kenan a takaice shirka wadda take babba. Shi ne sai malam ya ce wasani shirkun asgaru, wato kashi na biyu ita ce shirka karama, wahuwar riya. Malam ya ce ita ce riya, fassarahu bihi khitamul anbiya, wato cika makin annabawa fiyayyen halitta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya fassara ta, ya ce riya ita ce karamar shirka. Kamar yadda yake faɗa a cikin hadisi ingantacce, manzon Allah ke cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirkul asghar, ashirkul asghar. Manzon Allah ya ce lalle mafi tsoron abinda nake ji muku tsoro, manzon Allah ya ce ashirkul asghar, wato karamar shirka. Qalu ya rasulullah wa ma shirkul asghar, suka ce ya manzon Allah menene karamar shirka? Qala riya, manzon Allah ya ce ita ce riya. Riya manzon Allah ya ce ita ce karamar shirka. To shi ne malamai suka fassara fadar Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kada yi daidai da mutum ɗaya da bautar ubangijinsa. Ma'ana kar ka aikata wani aiki yi sunan ibada don wani ya ji ya fada ko kuma ya gani ya yaba ko don neman wani amfani wanda yake na rayuwa. In za ka aikata ibada ka aikata saboda Allah, ba ka neman komai face sakamako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne malam ya ce wasani shirkun asgaru, ya ce na biyu malam ya ce shirka wadda take karama, ya ce wa huwa riya, ita ce riya. Fassarahu bihi khitamul anbiya, ya ce cikamakin annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya fassara ta, ya ce riya ita ce karamar shirka, wanda ita ma Allah baya gafartawa. Dole sai mutum ya tuba, in mutum ya mutu yana riya Ubangiji ta'ala baya gafarta masa, sai ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa. Illa kasancewar ita riya babban laifi ne, duk wasu laifuka da ka sani to ta ita ce sha gaba. Mun yi bayani a baya, ta fi shan giya, ta fi sata, ta fi zina, ta fi cin riba, ta fi kisan kai, duk wani babban laifi da ka sani to riya ta fi shi. Saboda manzon Allah ya ambace ta cewa shirka ce, a laifi kuma babu laifi sama da shirka. Tana da bambanci da shirka babba. Bambanci na farko, ita karamar shirka ba ta halatta jinin mutum, ba ta halatta dukiyarsa. Sabani ga babbar shirka, duk wanda ya zo da babbar shirka jinin shi da dukiyar shi sun halatta. Bambanci na biyu, duk wanda ya mutu yana babbar shirka, makomar shi wuta ce, zai dawwama a cikinta. Amma ita karamar shirka, in mutum ya mutu to baya, ko da an shigar da shi wuta ba zai dawwama ba a ciki. Bambanci na uku, babbar shirka tana zubar da duk aikin da mutum ya aikata na ibada, idan ya mutu bai tuba ba, ko da ibadar da yi ta kai shekara 1000 gaba ɗaya, Allah ya zubar da wannan aiki, ba zai samu sakamakon lada a kai shi. Amma ita karamar shirka ba ta zubar da ayyuka gaba ɗaya, iya aikin da ta tarso a ciki shine take fatawa. An gane ko? Iya aikin da ta tarso a ciki shine kawai take fatawa. Shine anan malam sai ya ce wa minhu iktisamu bighairi ibada, yana daga cikin karamar shirka wato rantsuwa da wani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu, yace yana daga karamar shirka iktisamu bighairi ibada, rantsuwa bighairi ibada ba da Ubangiji ba wanda yake mai kagen halitta, rantsuwa da wani Allah. Kamar misali, rantsuwa da wani Allah ko ma wane ne, kamar yadda za ka ji mutum yana rantsuwa, na rantse da kabarin manzon Allah, ko na rantse da nonon uwata da na sha, ko na rantse da kabarin mahaifina, ko na rantse da takwaran kwatsa da sauransu. To rantsuwa da wani Allah subhanahu wa ta'ala shirka ne. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man halafa bighairi llahi faqad ashraka, duk wanda ya rantse da wani Allah, manzon Allah ya ce yayi shirka. Dan haka Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, yake cewa la ana ahalifa bi ghairi llahi sadikan, yace ahabbu ilayya ana ahalifa, la ana ahalifa billahi kadiban, ahabbu ilayya ana ahalifa bi ghairi llahi sadikan, yace da zan rantse da Allah akan ƙarya, yace wallahi shi na fi so da in rantse da wani Allah akan gaskiya. Saboda rantsuwa da wani Allah shirka ne. A gare ku, rantsuwa da Allah akan ƙarya wannan laifi ne daga cikin laifuka, amma bai kai laifin shirka ba. Yace la'ana ahalifa billahi sadikan, la'ana ahalifa billahi sadikan, ahabbu ilayya min an ahalifa bi ghairi llahi kadiban, yace la ana ahalifa billahi sunna kadiban, ahabbu ilayya min an ahalifa bi ghairi llahi sadiban, yace da zan rantse da Allah akan ƙarya shi na fi so in rantse da wani Allah akan gaskiya. To dan haka shine yace wa minhu iktisamu bi ghairi ibada, yana daga shirka karama rantsuwa da wani Allah subhanahu wa ta'ala. Kama a tafi muku kamila akhbari, kamar yadda ya zo a cikin kyautatattun labarai sune hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah yace man halafa bi ghairillahi faqad ashraka duk wanda yayi rantsuwa da wani Allah manzon Allah yace yayi shirka irin su fadar masha Allahu wa shihita cewa kai da Allah ne kuka so ko kuma irin su fadar laulallahu wa fulan in ba dan Allah da wani ba sun kama mun da na gaba ne ko kuma in ba dan kasancewar kaliyan nan da muka kawo muka dubure to da ka da barawo ya gira gidan misali to duk irin wannan shirka ne da Ubangiji subhanahu wataala kuma zamu iske kadan daga cikin su an gane ku a fasali wanda yake na gaba inda malam zai mana bayani game da abubuwa waɗanda suke da shirka anan dai a dunkule ya mana bayanin menene shirka kuma shirka menene karkasuwarta ta kasu kashi biyu akwai shirka babba akwai shirka karama babban shirka duk wanda ya mutu akan ta to makomar sautace karamar shirka duk wanda ya mutu akan ta bai tuba ba Allah zai azartar da shi gurgurdan laifinsa domin ba zai gafarta ta ba yayi alƙawarin cewa in dai shirka ce ba waye mutu Allah baya gafarta masa Allah ya kare mu nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك